kin gabanin gurfanar da shi a gaban kulliya Abdulmalik Tanko ya ce dawa yan sanda dake bincikar lamarin cewa shine ya sace kuma ya garkuwa da yarinya Hanifa kana daga bisani ya kashe ta tare da sassara sassan jikinta Hanifa dai ɗaya ce daga cikin ɗaliban makarantar shi Abdulmalik dake unguwar Dakata a nan birnin Kano sai dai bayan fara gabatar da shaidu a gaban babbar kotun Kano karkashin jagorancin Justice Usman Abba a yayin zaman kotun na makon jiya sai kawai Abdulmalik Tanko ya musanta wancan ikirari nasa na fari yana mai cewa tilasta masa aka yi ya amsa laifin nan take dai lauyoyin sa suka gabatar da bukata ta musamman suna masu roƙon kotu ta yi nazari akan wannan hanzari na Abdulmalik Tanko tare da amincewa da abin da ya ambata daga nan ne alƙalin kotun ya dage zaman zuwa yau Laraba ranar da zai bayyana matsayin kotu game da bukatar Abdulmalik da lauyoyin sa akan kuwa aka yi inda jim kadan da fara zaman kotun mai shari'a Usman na Abba yace bayan nazari na tsanaki kotu ta gamsu bisa hujjoji cewa Abdulmalik Tanko ya amsa laifin halaka dalibar makarantar Sanifa bisa radin kansa kuma babu yanayi na tilastawa game da hakan a dan haka kotun ta ci gaba da karbar shaidun lauyoyin gwamnati akan wannan shari'a Barista Hadiya Lawal dake zaman babba a Tony na Kano kuma kwamishinan shari'a na jihar shike jagorantar lauyoyin na gwamnati.
Yau kotu ta yi dan kware-kwaryar hukunci inda ta tabbatar da cewar wannan bayanan wanda ake tuhuma na farko da na uku cewar bayanan nasu an dauke su ne a bisa ka'ida kuma ba tare da wani takurawa ba ko musgunawa. Mun ci gaba da shedan mu kuma mun kawo dan sanda wanda shi ma ya shigar da shi kansa bayanin wanda ake kara na biyu kuma wanda kotu shi ma ta anshe shi kuma an mai tambayoyi mun kawo shaidu 7 zuwa yau kaga a cikin kankanin lokaci sai kusa ta biyu ba mun kawo shaidu 7 Allah ya da muna da shaidu biyu wanda daga su muke kyautar zaton cewar mun gama za mu rufe shari'ar in yaso daga nan kuma sai su shiga kariya
shi ma barista ML Usman dake kare Abdulmalik Tanko a wannan shari'a na cewa
zaman kotu na yau kotu ta bada ita ra'ayinta dangane da shari'a shirin shari'a kuma kotu ta ce ta karba ita bayani tunda ba haufi a ciki kuma ba mu ja tunda dai sai ta yi zartar da hukunci akai sai sun gama kawo shaidun su kuma sun buɗe kariyar mu
tun dai alƙalin kotun mai shari'a Usman Abba ya dage zaman sauraron shari'ar zuwa ranar 22 ga wannan wata na Maris a makon jiya ne dai kotun magistrate ta Kano ta wanke malama Fatima wato mai ɗaki shi Abdulmalik Tanko daga wannan zargi na kisan gilla ga Hanifa Abubakar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria